Jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkamu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau shirin zai daura kan batun kisan gilla da ake zargin rundunar yaki da ƴan ta'adda ta operation farauta ta yi wa wani matashi a Adamawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. A shirinmu da ya gabata ne muka fara kawo muku labarin wani akasi da ya faru a birnin Yola na jihar Adamawa. Inda aka samu akasin da ya kai ga jami'an tsaro na rundunar yaƙi da ƴan ta'adda operation farauta. Suka yi wani matashi dukan kawo wuƙa da sunan binciken cewa an bashi wayar sata. Da hakan ya yi sanadiyar rasa ransa. Labarin akasin nan ya auku ne a shekarar 2023 a watan Agusta. Inda aka kama wani matashi mai suna Yusuf ana zarginsa da sace wayar matar shugaban asusun bawa ɗalibai tallafin karatu. Scholarship na jihar Adamawa. Ahmed Abduwan Banzumo. Mahaifin Abdullah, Dr. Tukur Abba ya fara ba mu labarin abin da ya faru tun lokacin da aka zargi ɗansa da karɓar wayar sata. Inda a yau zai tashi a dare lokacin da aka buƙaci ɗaukan ɗansa zuwa ofishin ƴan sanda don gudanar da bincike.
Okay, since that's the police, we're going to have police days and not because even when the boy was going, I say, "Hey, why are you not going to Chiramu?" Now there is not morally for me to follow to follow them at that point. Quoting the 6 day police that day, but they didn't tell me they're going to Operation Farauta. It is when they took them there, as not knowing that they have already went and complained and Operation Farauta, and possibly these men were ready to receive the boys. And
ana kai karan ma mutane na cikin gari wajen yan Operation Farauta.
I never knew, it was only when this thing happened that I knew. I've been seeing them there, but I never knew what they were doing specifically. Nothing in the secret, nothing in the office, but I actually know what they're supposed to fight is insurgency, Boko Haram, the insu kidnapping, the bandits, the
sun. So the Suba Kutu Bani Kumoba, Ensan Bani, but Simulations Bani.
So some people use them to set his course. This is what I did. Because I know.
Wato Dr. Kamar yadda ake amfani da ƴan sas kenan.
Akai
karan mutane su kakkanya su halaka yadda ake dinnan kenan.
To haka ne. They use them to set his course. And they knew, those people that took this boy, they knew what happened. So at da aka je ana dukan yaro a can ne. Sai aka using wire. Because na ce masa ya rike wayar sa din. So they didn't use his own telephone. Yaron da ya accompany driver ne shi ne ya buga because ya san section ina. Muna zane da fesa buga. So muna ji Abdullahi na kuka yana ce dan Allah mu nemi waya ko ina yake mu kawo wayannan mutane suna so su kashe shi. Tunda yake kuma yace wai yace wayan yana ɗakin sai ce to mun je mu ransake ɗakin gabaki da ba waya. Nake shi call back so my first son call back. Anu wayan yaron ta wanda yake cin shi Faruk Usman wanda ya accompany driver ya zo gidan shi sunan shi Faruk Usman. So ya kira Faruku din yake masa mu ba mu ga waya ba ko za ku zo da shi ya nuna muku waya. So we are seeing sai suka iso da yaro dai handcuffing hand at back so ta hannun a baya suka handcuffing daga shi sai boxer sun tube shi ga alaman duka a bayansa ko ta ina ga alaman bruises and abun nan nasa knees nasa downward. So na ce musu da suka zo da shi dai akwai people su ma suka zo da wancan suka saukar da shi. Sai ya shigo sai ga policeman yana da bindiga. The other policeman was holding a big stick and ina irin mai abunan da roban da ake carving out of a tire of a motor haka yi zana dukan mutane. Yana da gida shi one policeman din. The other policeman was holding his rifle. Nake ha.
Duk akwai maganin waya.
Nake musu ha. Ku da aka kai muku yara ku je ku yi question na su je ku bugi yaro har ya zama su ji state. Sai the other instructor was holding the gun. Ana kiran shi Bashir Barnuma. Yake wai yaro yake waya na gidan shi ne munzo. Na ce masa bari yaro yake kun buge shi kuna so kashe shi ne shi haka ya faɗa wayan nan na gidan. Da muka zo kuma na ce Abdullahi mu shiga ɗakin ka nuna mana waya. Ya ce wallahi dadi ba waya cikin gidan ɗakin nan kaɗa ma mu shiga. Aka wuya su ransack everywhere in that room. So yake suna so sun buge ni ne so su kashe ni shi haka na faɗa wayan nan na gida. Yanzu ma kaɗa ka bar su koma ka fi da ni za su kashe ni. This was this button. So we need to let's go back to our bed. Okay, in fact, I asked the she instructor, what next? They are going to get out to this stage. What next? sai ce wai sai mu tafi CID, ni ce CID at this point. So sai muka ce muka let's go back to the rest. Sai muka koma base ne muka je.
Yauwa kake kun tafi tare ka raka shi Abdullahi.
Sai sun dauke shi a motar suka kawo shi da motar gidan zumudin na official car na shi din. Hello double decker. Sai muka dauki hanyar su da suka je zamu je CID sai ga muka dauki hanyar. Muna da fiya muna sai mun ga mai traffic gating. A wajen muka suka saukar da yaran sai suka ce in tsaya gindin bisha. Na biya daga ba suka ce shiga na shiga. They remove his handcuffs. At that time they remove him. All da yazo gidan ne bai yi sun handcuff aka mai da cikin motar kamar wani hardened criminal.
To daga nan mutumin da ke shiga tsakani Hussein Bello ya faɗa mana abin da ya faru da Abdullah har zuwa lokacin da rai yayi halinsa.
So da sassafe sai buga mini sai ce ai suna medical center. Sai ce medical center sai ce sai na ce masa ina zuwa. Sai ce to. Da na fita sai na bugawa shi Abdul Zumo. Ake Zumo yaron nan fa an da shi an ji masa kiwo. Yanzu nan dadin din baban sa ya buga mini yace min suna medical center. Sai ce min wallahi shi ma wallahi tun jiya wallahi bai da lafiya sugan sa mene nashi ya dawo amma zai tura dan gidansa. So in na je na sami Dr. Tukuru a medical center din. So sai can Dr. Tukuru ya ce min doctor akwai doctor dai abuna akan ICT abuna scan so ya je zai fitar da file na yaron din. So don akai shi CT scan din. So sai ga dan gidan wanda shi Abdul Zumo yace zai tura. So sai ya tura shi. So yazo ya ga yaron, ya ga yaron. So a gojen sai dama akwai zamu je Fufore da wani akwai abinda zamu je musu zan je siya shinkafa a Fufore. Akwai wani. So daga gojen sai na ga akwai kanin shi yayan Abdullahi ne ko kanin sa. Sai nace masa in dajin ku yazo ce bari in je Fufore sai na dawo. Na dawo da daddare sai muka koma muka je muka ga shi Abdullahi an mayar da shi intensive care.
Wajen kulawa na musamman.
Exactly. So a gojen muka je da daddare we spend about an hour a gojen. Amma an hana mutane zuwa. So muka je ha da safe na kwance kawai sai aka buga min waya. Sai ce yeah ubando mai ya buga min waya. Sai ce min kai Abdullahi nan fa lokaci yayi. Sai nace what? Sai ce Abdullahi lokaci yayi. Kuna ina? Suka ce yanzu nan ma suna asibiti. So sai muka yi sai na tafi asibitin din. Sai je na same su. An kai shi mortuary. So aka ce akwai investigation da za a yi.
Kirin nan ya ji ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bakin kakakin rundunar SP Suleiman Yaya Ngurogi.
To farko dai matakin da aka dauka shine commissioner 'yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike. Kuma yayin gudanar da bincike mun kammala bincike wa'inda muka samu da hannu cikin wannan aika-aika. Akwai tsarin da aka bi. Na ɗaya akwai wasu jami'ai tunda kaje na haɗin gwiwa ne wanda ba jan sanda kawai ba. Inda kowane jami'i ko kuma kowane runduna suna da matakai da suke ɗauka wanda ake ce internal matters. Sannan mu jami'an tsaro mu ma mun yi haka mun ɗauki internal matters in actions inda cikin jami'an mu wanda suke da hannu. Mun gurfanar da su gaban shari'a bayan ɗaukan matakan da ya dace. Yanzu haka da nake gaya maka case din ya koma kotu sannan kuma ita kotu ita ne za ta yi shari'an da ya dace ga abin da ake zargi a kai. To wa'inda suke 'yan sanda akwai wa'inda aka yi musu bincike an same su da hannu sannan kuma an yi trial nasu ta cikin gida kuma an kore su aikin ɗan sanda. Sannan mun miƙa su gaban kotu domin kotu ta yi hukunci. Akwai kuma wanda muka ga laifinsu bai kai a kore su ba. To amma duk da haka tunda abinda ake laifi ya riga ta aikatu to dole ne kotu ne suke da hurumin yin hukunci. To su ma suna nan ana gaban kotu sannan kuma za mu ba da dukkan hujjoji wanda muka tattara game da wannan aika-aika sannan za mu mika ma kotun sannan za mu yi bibiya mu tabbata an yi ma kowa adalci.
Masu raro kun dai ce da ta kasance har ta kai ga matashi Abdullahi ya rasa ransa bayan shan dukan ganganci daga jami'an haɗin gwiwa na operation farauta. Shirin ciki da gaskiya zai tuntuɓi sauran hukumomin tsaron da jami'an suke da hannu a wannan badakala. Dan jin irin matakan da suka dauka na ladabbatar da jami'an su duk a kokarin daƙile faruwar irin wannan zalunci. Idan ko mun samu wasu ƙarin bayanai, za mu dawo da wani sabon shiri kan wannan batu. Sai a biyo mako zuwa dan jin wani sabon shiri idan Allah ya kai. Yanzu a madadin abokan aiki na Nasara da Melin Kaya da Lado Salisu Garba waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Mr. Phil Hacin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.